Malam ya kai ni kowa gidan shi yace ma ayi mashi waka ni kuma na tuna ne da sinkin malam ba ayi mashi waka malam sai yace mana a a wace ba ayi mashi waka wanda yace ba ayi mashi waka wallahi sani shi ke dan kadan na zannanan buga mani kwani
Baba, Tabara agaishe kakaji na huwele ya zubanira